من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى مسلمي دمك تترؤى ونم مسلتي متاري البركة ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna biyu ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda yayi daidai da 24 ga watan uku ayi wa isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2023 yau shine zaman mu na biyu a wannan karatu namu a cikin wannan wata mai albarka ajiya da yarda Allah subhanahu wataala mun wara da isti'aza muka yi basmala yanzu kuma insha Allah za mu tashi fada Allah madaukakin sarki da yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ai yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin ta halikai ai dukkan godiya da dukkan yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ubangijin ta halikai wanda shine ya halicci dukkan halittoci dukkan abin da ke ban kasa na aljani ne ko na mutun ne ko kuma na ayoyi ne na Allah na daga sammai da kasai duka Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicce su yace alhamdulillah ai godiya sarkakakka godiya tabbatatta dukkan yabo wanda yake sarkakakke ne wanda babu wanda ake yi ma irin shi ko kuma babu wanda ake yi mashi sai Allah subhanahu wataala sun tabbata ga Allah ne ubangijin ta halittai kenan babu wanda ya cancanci a gode ma godiya ta musamman godiyar da ba a gama wani da ita, godiyar da bai dace a yi ma wani ita ba sai Allah subhanahu wata'ala, saboda Allah subhanahu wata'ala shine abun godiya. Kuma saboda ita godiya ita ke jawo mutum ya zuwa yin imani. Sannan ita godiya ita ke kiran mutum ya zuwa yin imani, saboda da dan adam zai kalli halittun Allah subhanahu wa ta'ala, ya kalli ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi mashi, ko kuma ni'imomi wanda suke gewaye da shi baki daya, wannan ni'imomin za su ja shi da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Zai san lalle tabbas yana cikin ni'imomi wanda yayi wannan abubuwan da suke gewaye da shi na ni'imomi, umma na iskan da ake shaka ne ko na ruwan da ake sha. Idan mutum ya diba abin da ke ban kasa da abin da ke sama, da sama da ta lullube mu da ruwa da ke sauka, wannan zai ja shi ga yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan godiyar da zai yi daga lallai tabbas wa'anga abubuwan da suka kewaye da shi, lallai tabbas suna da wanda ya kaye su, suna da wanda ya samar da su alhali babu su. Shi kankan shi, karan kankan shi ɗan adam, da zai kalli halittar shi, ya kalli yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara shi, ya yi shi wanda babu wata mashin a duniya wanda ta kai ɗan adam tsarawa, ya kalli yadda yake cin abinci, ya ga yadda yake yadda abinci, ya ga yadda yake shakar iska, kuma ya ga yadda yake yadda iska mara kyau, ya ga yadda jinin shi ke gudana, zai sanin lalle tabbas wannan al'amuran da ke gudana a cikin jikin shi akwai wani mahalicci da ya halicce su, wanda wannan mahaliccin ya cancanta a tsarkake mishi godiya shi kadai. Da za mu je likita mu diba mu gani wanda ke kwance ba su lahiya, za ka iske wani bai iya tahiya, kai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hore ma kana iya taka kawo ka katai inda za ka, wani ma bai da kawo, ko kuma ka je ka gani wanda wanga iskar da muke shaida da muke shaka muna ganin shi kamar banza, wani yana can yanzu a likita ba zai iya shida ba sai an samu oxygen, wani yana can ka je ka ga wanda ake sauya mashi, wanda na'urar shi kwada shi ta bar aiki wanda ke wanke jini tana sassauya shi, yanzu ya kai sai ya kwance duk bayan sati biyu sai an mai wanke jini. To ka je ka gani wahalar da yake fama a ciki, kuma ka yi wannan da aka samu oxygen nawa yake biya ana samun oxygen, za ka yi kuɗaɗe ne ba ƙanana ba, shi ma wannan wanda ake wanke ma kwada ko ake wanke ma jini a sauya mai jini kowane lokaci, da za ka tambaye shi duk sati biyun nan nawa yake kashewa ko nawa yake kai ma likitoci don su yi mishi wannan aikin, za ka gani abu ne wanda ba ɗan kaɗan ba. Amma Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare ma ɗan adam su ya samu su a cikin jikin shi ba tare da ya biya shi komi ba. Babu abun da Allah yake kauna ga ɗan adam da ya yi mishi wannan abu sai don ya bauta mishi. Allah yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ba don komi ya halicce mu ba, ya kawata halittar mu, ya halicce mu yanda ya kamata ba sai don mu bauta mishi. Don haka malamai suke cewa wannan godiya tana jan ɗan adam da ya ƙara yin imani, tana jan ɗan adam da ya ƙara yin imani, ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, ya san cewa wannan Allah da ya halicce shi shi ne kaɗai ya cancanta a dinga yi mishi wannan godiya. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, ya ce alhamdu, kamar nan Allah ya ware godewa, ya ware yin yabo ne a kan shi, shi karan kan kanshi, ta cikin wannan yabon da ya yi ma kanshi sai ya umarci manzan shi da kuma dukkan al'umman manzan shi da su ci gaba da gode mishi yadda shi ma ya yi kanshi ya gode ma kanshi a haka. Da haka nan malamai suke cewa godiyar Allah subhanahu wa ta'ala tana tabbatuwa ne da abubuwa da yawa, daga cikin abubuwan da bawa zai yi ya gode ma Allah subhanahu wata'ala abu na warko shine yayi abinda Allah subhanahu wata'ala ya halitta shi dan shi yayi ibada ya tsarkake ibada shi ga Allah kuma kai ya gama bautar Allah da wani saboda Allah subhanahu wata'ala da ya halitta mu ya ce bauta mu shi kadai kuma yace kan mu gama bautar shi da tawani kenan Allah subhanahu wata'ala shi kadai ake nihi da ibada daga cikin abubuwan da ake gode ma Allah da su akwai zikiri kamar yadda hadisi ya tabbata hadisin Samurata bin Jundub Allah subhanahu wata'ala ya kara mashi yarda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahabbul kalamu ila Allah arba mafi soyuwar kalamai a wajen Allah ko mafi soyuwar magana a wurin Allah yace abubuwa ne guda uku ko kuma kalmomi ne guda uku tawarko yace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la yaduruka bi ayyin inda bada'at duka wannan kalmomi sarki ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah babu abun bauta da gaskiya sai Allah da kuma Allahu akbar Allah shine mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su ne mafi soyuwan kalmomi a wajen Allah kenan yana cikin gode ma Allah subhanahu wata'ala mutun ya dinga yawan gayin alhamdulillah duk abin da yayi yayi shi cikin wani yanayi ko na menene mai dadi ne ko mara dadi yace alhamdulillah ya gode ma Allah subhanahu wata'ala saboda kalmomi ne wanda sun yi soyuwa a wajen Allah da wasu kalmomi wanda ba su ba haka yana daga cikin godiya ƙara yin godiya da Allah subhanahu wata'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin Jabir da Abdullah yake cewa afdalul zikr la ilaha illallah wa afdalul shukr alhamdulillah mafi kyawun zikiri ko mafi zikirin da yake kowane zikiri falala shine mutun ya dinga ambatan la ilaha illallah sannan yace mafi kyawun godiya kuma mafi kyawun abin da mutun zai gode ma Allah da shi shine ya dinga gayin alhamdulillah haka kuma addu'a addu'a ma tana daga cikin godiya Allah subhanahu wata'ala yana cewa huwal hayyu la ilaha illahu fa'buduhu mukhlisina lahu ddin alhamdulillahi rabbil alamin hadisi yazo kuma daga Jabir dan Abdullah yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi kyawun zikiri shine mutun ya faɗi la ilaha illallah sannan kuma mafi kyawu ko mafi cikin addu'a shine mutun ya dinga gani alhamdulillahi rabbil alamin saboda godiya gaskiya ce ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai ya gode gare shi saboda Allah subhanahu wata'ala ya cancanci yaban da babu wanda ya cancance shi ko babu wanda ake yi ma irin shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Abi Sa'id al-Khudri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dago kanshi daga ruku'i yake cewa Allahumma rabbana lakal hamd ya Allah ubangiji mu dukkan godiya ta tabbata a gare ka mil as-samawati wa min al-ard dukkan godiya baki dai da ta cika kasa da sama duka sun tabbata a gare ka wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd da ta cika kuma dukkan abun da ka so daga baya ahlus sana'i wal majd kai ne ma wanda ya cancanci kai ne ma abucin a gode ma kuma kai ne ma abucin a girmama ka ahaqqu ma qala al-abu wa kulluna laka abdu shine mafi abun da yayi cancanta ko mafi kyautawa abun da bayi suka gani kuma lalle mu duka bayin ka ne allahumma la mani alima atait wa la mu'ti lima manat wa la yanfa'u dhal jadd minka jadd imam muslim ne yitan da wannan hadisi allah subhanahu wa ta'ala ya wara a cikin wannan surati alhamdulillah bai ce ba nahmudullah sai ya wara shi da kanshi yace godiya ta tabbata ga allah ko mutun kawai ya zai ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala ya ware gode ma kanshi yayyabi kanshi saboda cikin wannan yaban da yi ma kanshi ya umarci annabin shi da al'umman shi su dinga yaban shi suna gode mishi kuma saboda alhamdu idan zamu diba a harshen larabci zamu gani ta wara ne da ismi kena ana ce mata jumla ce ismiya in muka dauki nahmudu kuma zamu ga tawara ne da fi'ili ana ce mata jumla fi'iliya kenan kalma ce ko kuma magana ce wadda tawara da suna ita ce alhamdu nahmudu kuma magana ce wadda tawara da aiki kenan ita ce magana wadda take tawara da aiki kenan ita ce jumla fi'iliya malamai suka ce jumla fi'iliya tana nuna abu abu da kuma abun ga sabuntaka shi yau da gobe yana abuwa kuma yau da gobe yana sabuntaka aka kuma suka ce ita jumla ismiya kuma tana nuni akan abun da tabbatacce ne kenan godi Allah subhanahu wataala tabbatatta ce kowane lokaci saboda abun da yana abuwa ne kuma yana sabuntaka za a yi waye gari wani lokaci babu shi ko kuma wani lokaci ba a yin shi amma abin da yake tabbatacce yana nan bai sauyawa kowane lokaci shi yasa wasu malamai suka ce Allah subhanahu wataala ya wara da alhamdu saboda wannan tabbatacciya ce tun daga Allah subhanahu wataala ya halicci kasa har mu koma gare shi baki dai ba za a goshe ba ana gode mashi saboda shine wanda ya cancanta da godiya Allah subhanahu wataala anan ya gabatar da alhamdu godiya da yabo gare shi gabanin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saboda godiya kamar yadda muka gani baya tana jan mutum ya zuwa yin imani Allah subhanahu wataala yana cewa kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun dan haka ne Allah subhanahu wataala yake cike ni'imomin ku a gare shi koda za ku musulunta yana magana ne akan kawure Allah subhanahu wataala yayi mu ni'imomi wanda ga sunan da za mu kirga su kamar inda ya gayi a wani wajen bai ta hudu ne matallahi la tusuwa ba za mu iya kididdige ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya mun ba sai sa malamai suka ce lokacin da bawa zai kalli duka abin da ke giwaye da shi na ni'imomi da abin da ke giwaye da shi daban-daban da na ni'imomi a sammai da ƙasai da na jikin shi da na rayuwar shi da na cin shi da shan shi da yau da gobakin shi zai san tabbas akwai Allah subhanahu wataala wanda ya cancanta a gode mishi akan wannan ni'imomin shi yasa ita ni'ima ya ku bayin Allah godiya Allah subhanahu wataala tana tabbatar da ni'ima ko kuma ta kare ta daga gusawa ta kare ta daga karewa saboda Allah subhanahu wataala yana gayyana cewa wa in ta'adzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi lashadid lalle Allah subhanahu wataala ubangijinku yayi alkawari idan hayyan muku ni'ima ni'ima kowace iri ce Allah subhanahu wataala ya maka idan hayyan ma ita kan gode mishi da yawan ambatan shi kan gode mishi da yawan ganin alhamdulillah kan gode mishi da yawan ibada yanda ya kamata to Allah subhanahu wataala shi kuma ya dau alkawarin zai kara ma wannan ni'imai kuma zai kare wannan ni'imai da gushewa yau zaka gani Allah subhanahu wataala ya mamu ni'imomi amma zaka ga mutane muna jin tsoron kaucewa ni'ima kaga mutum Allah subhanahu wataala ya mishi arziki ko Allah ya mai rihin asiri ko Allah ya bashi wani matsayi ko Allah ya daukaka shi akan aikin shi da yake yi amma yanzu ya zai ya gode ma wannan ni'imai ba zai koma ga Allah ba zai koma da ambatan Allah ba zai koma da ibada ba sai kaga yana neman yanda za a bashi wani wasu layu ko wasu shirke-shirke ko wasu abubuwa ne makamancin haka wanda yake ganin wai su ne za su kare shi a wannan matsayin nashi ko kuma za su kare mishi wannan arzikin nashi da Allah subhanahu wataala ya bashi alhali Allah subhanahu wataala na ga mu idan har muka gode mishi godiya wadda ta dace da shi godiya da ambatan shi godiya da tsayawa akan abin da ya umarni da shi da kuma kauce ma dukkan abin da ya hani da shi sai da ibada yadda ya umarni biyan manzon shi sallallahu alaihi wasallam da yawan gayin alhamdulillahi rabbil alamin to Allah subhanahu wataala ya dau alƙawari da cewa lalle tabbas zai kara mu zai tsare mu wannan ni'imai wannan matsayin da muke tsoron ya kauce Allah subhanahu wataala yayi alƙawari kun muka gode mishi da wannan abubuwa zai tsare mu shi ya kare mu shi wannan dukiyar da muke tsoron kar ta kare ko muke tsoron kariya muke tsoron kariya tattalin arziki idan muka gode ma Allah subhanahu wataala da abun da ya cancanta gare shi na godiya kamar yadda muka zana wai Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin zai kara wannan nima kuma ya kare wanda ke da kwai haka kuma matsayi ne in aiki ne ko ma menene ba mutum Allah ya mai ni'ima ba ya kira maka da ko ya kira masu kiɗin ƙwarya ko ya kira da sauransu ne abubuwa na shahudiya wanda za a zo a saba ma Allah abinda ya san babu wanda ya isa ya yi mai shi in ba Allah ba idan muka ɗauki misalin haihuwa dukan mu mai imani da cewa babu wanda ya isa ya baka kyautar ɗa ya baka haihuwa ko ya sa matarka ta ɗau ciki ta haihu in ba Allah ba subhanahu wataala amma yau zaka gani mutum ya haihu ko ya samu ƙaruwa ta aure ni'imomi wanda babu wanda ya isa ya yi masu Allah shi ne ya shar'anta auren shi ya halitta shi kenan shi yamma kyautar shi ya halitta shi da ba za ka yi ba amma kaga mutum ya tashi wannan sambogin shi ne zai kira ɗan kiɗi su kaɗa ya kira masu orchestra ya kira masu bugun ƙwarya da sauransu ne ka gani tun daga rana an marece a ci haƙƙin mamauta a hana mutane bada baki ɗaya wai nan ana murna ne ta wata ni'ima ko wata falala ta samu dan haka irin wannan godiya ba ita Allah subhanahu wataala ke so ba bal irin wannan godiya Allah subhanahu wataala zage lamarin shi yake daga ciki aure nawa ake yi nan garin ka gani a je a yi ta kada kada ana rairayi ana daukar manyan wurare ana daukar sahaya a je a yi ta casu maza da mata a cika dare Allah kadai san bannan da za a yi kuma sai ka ji ana Allah sa albarka cikin wannan auren ya zai Allah ya sa albarka ba abin hanyar da Allah subhanahu wataala zai sa albarka Allah ya ce la in shakartum la azidannakum in kuka gode da godiyar da ta dace da shi Allah subhanahu wataala Allah ya yi alƙawari zai kare wannan ni'imar da kuma ya kara to kai kada kada kun yi duka wannan abubuwa shi yasa sai ka ji an ce bayan shekara guda ai auren nan ya balle saboda babu albarka Allah subhanahu wataala a ciki ko kuma dan da aka haihuwa wajen bikin shi aka zo aka yi ta kada kada aka cuta makwabta aka cuta ma na kusa wani baka san bakin shi ba wani ko bai tanka ba Allah subhanahu wataala sai ya bi mishi hakkin shi sai ka gani na ya tashi bai jin magana uwayen bai jin magana ko bai jin tabbai shi balle ya yi to wace wani ya yi mishi magana zai zama tandararre ba tarbiyya sai ka ji ana mudiye mun ga dan murnarsa yadda za mu yi shi Allah ya shirya mu ya za a yi Allah ya shirya mu tun warin da mu bi hanyar shirya ba Allah subhanahu wataala ya gai ya tabbatar da cewa lalle in har muka gode mishi da duk abin da ya dace da shi to duk ni'imomin da ke kewaye da mu Allah subhanahu wataala zai kare mu su kuma zai kara mu waɗannan ni'imomin sai malai ya ci gaba Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa rabbul alamin ai ubangijin halittu baki ɗaya ar-rabb shine a cikin harshen larabci suke cewa as-sayyid ai ubangida shine ubangida Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicci dukkan mutane al-alamin kuma sune mutun da aljan a wani wajen kuma malamai suka ce dukkan abun da Allah subhanahu wataala ya halitta ko kuma dukkan abun da ba Allah ba alimi ne yana cikin halittu na Allah subhanahu wataala zamu gani a cikin alqur'ani mai girma akwai inda Allah subhanahu wataala ya fassara al-alamin da cewa mutane inda yake ba mu labari yake cewa wa ta'tuna dhukurana min al-alamin kuna zo ma maza na daga cikin mutane haka kuma saboda mutane suna cikin halitta Allah kenan wannan bai yadda kasancewa al-alamin dukkan abinda Allah subhanahu wataala ya halitta ne a cikin wata aya Allah subhanahu wataala yake gaya mun qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin fir'aun ya tambayi annabi Musa na ta ce mishi ka bauta ma Allah wanda yake shine mahaliccin kowa ka bauta ma Allah subhanahu wataala wanda ya samar da kai daga babu sai fir'aun yake ce ma Musa kamar tambaya ta izini wai waye wannan rabbul alamin da kake ta gayya Musa sai ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin ai shine ubangijin samai da kasai da duk abin da ke tsakanin su in har kun kasance masu yakini kun imani da shi ku gani abubuwan da zai warware muku na ni'imomi haka kuma Allah subhanahu wataala ke cewa yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tashi ga ubangijin ta halittai. Dukkan waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa al'alami su ne dukkan halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi. Wa in kana a cikin wani waje na Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta al'alami, amma yana nemi su da mutane kamar yadda muka gani wa ta'atuna dhukurana min al'alamin. Kuma fada Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin. Ya ku bani Isra'il, ya ku ƴaƴan annabi Yaqub, ku tuna ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu, na cewa lalle shi ya fifita ku akan sauran mutane. Allah subhanahu wa ta'ala yana musu tuntuni da cewa ya fifita su akan sauran mutane. Kenan al'alamin nan ya zo da mi da nihin mutane, amma an ce al'alamin ubangijin dukkan halittu. Mutane halittun Allah ne subhanahu wa ta'ala suna shiga cikin al'alamin. Imam al-Baqillani yake cewa mafi kyawun magana ko mafi kyawun tsara magana wanda mutum zai gode ma Allah da shi shine ya ce alhamdulillahi rabbil alamin. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala da ita ya bude littafi, da zaka dauki alqur'ani kana bundawa abu na warko da zaka ware gani suratul fatiha ne, kana ware hada da alhamdulillahi rabbil alamin. Kuma yace ita ce addu'a kan aljanna, addu'a su ta karshe. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa da'awu fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awu anil hamdulillahi rabbil alamin. Ai kiran su addu'a da suke yi ma Allah saboda sun shiga aljanna, sun ga ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu alkawari a nan duniya, da ni'imomin ma da basu sani ba, sun je aljanna sun iske su. Yanzu ba su da abun da za su bukata su wuce Allah wani abu, su ce Allah imun kaza, duka sun gama da wannan. Yanzu duka addu'o'in su ba komai bane, girmama Allah ne subhanahu wa ta'ala suke yi, suke cewa da'awu fiha subhanaka allahumma, sarki ya tabbata gare ka ya Allah. Sallama su kuma a cikin aljanna shine assalamu alaikum, assalamu alaikum. Wa akhir da'awu addu'a su ta karshe da suke yi saboda sun ga dukkan abun da suke kauna na ni'imomi, gashi nan barjat Allah subhanahu wa ta'ala ya sauye musu, sai su ce alhamdulillahi rabbil alamin. Shi yasa wannan malamin yake cewa babu wata siga, babu wani tsarin magana wanda bawa zai yi ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya wuce wakil jumla ya ce alhamdulillahi rabbil alamin. Godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu baki ɗaya. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa arrahmanur rahim. Jiya mun yi bayani akan arrahmanur rahim, muka ce sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu mai rahama mai jinkai. Hadisi ya tabbata daga Anas bin Malik radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lamma nafaka fi adam fa balagha ruhu ra'sahu atasa fa qala. Abu na warko da dan adam ya ware gai a nan doren kasa baki dai shine alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Shine annabun manzo Allah yake ba mu labari a cikin wannan hadisi yake cewa abu na warko da baban mu Adam ya gai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya busa masa rai, lokacin da ran ya kawo cikin kanshi, sai ya ce alhamdulillah. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi ya hamaka Allah, Allah ya ci kanka. Dan haka arrahmanur rahim, Allah subhanahu wa ta'ala mai rahma mai jinkai. Kamar yadda jiya mun gani cewa rahma Allah subhanahu wa ta'ala rahma ce mai wadi wadda ta game dukkan halittu. Zaka samu kawo ne ya sani bai sani ba yana cikin rahma ubangiji. Amma arrahim malamai sai suka ce wannan kasin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance shi ne ga mu'minai, kamar yadda ya gayi mu a wani waje wa kana bil mu'minina rahima. Tunda aljanna a lahira kawuni yana mutuwa babu wata rahama kuma da zai ƙara samu ta Allah subhanahu wa ta'ala. Azaba ce tun daga barzakhu a kabari shi, tun daren shi na warko a kabari har a tashi kiyama, har a hisabi, har ya waka a yi hisabi a yiwa shi wutar jahannama, cikin azaba ne ke. Amma mu'mini Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu yana samun ni'ima Allah tun lokacin da ya rasu a cikin kabarin shi. kenan rahma Allah ta kasance ki bantacce ce ko kinka Allah ya kasance ki bantacce ne ga mummunai idan an bar duniya a koma ranar kiyama. Wannan sunaye ba da aka gani Ar-Rahman Ar-Rahim da Alhamdulillah Allah da Ar-Rabb sunayen Allah ne tabaraka wa ta'ala, wanda dukkan sunayen Allah suna kan komo ne kan wa'annan sunayen, saboda Allah ya tattaro sifa ta cewa Allah shi ɗaya ne sarki, Allah shi ɗaya ne Allah. Shi kuma Ar-Rabb, Allah ya tattaro dukkan sifofin da suke da alaka da cewa Allah shi ne ya kage halittu, shi ne Ubangijin dukkan halittu. Na farko Allah shi ne Allah, babu wanda ya cancanta a bauta sai shi. Na biyu kuma babu wanda ya cancanci a danganta mai halitta in ba shi ba subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman shi kuma ya tattaro sifofi, da haka malamai suke cewa duka sunayen Allah suna kan komo ne akan wa'anga sunayen guda uku: Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dukan suna kan komo ne da sunayen shi da sifofin su, duka suna kan komo ne akan wani. Shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa Allah yana cikin ismullahi al-azam, sunan da Allah subhanahu wa ta'ala ce duk wanda ya kira ya da shi sai ya karɓa mashi. Haka kuma suka ce Ar-Rabb ma yana daga cikin sunan Allah wanda yake suna mai girma, duk wanda ya roƙi Allah da shi sai ya karɓa mashi. Haka wasu malamai suke cewa duk wanda ya kira Allah da ya Rabb so biyar to sai yayi addu'a sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mashi. Tunda can Allah subhanahu wa ta'ala da yake ba mu addu'a ulul albab da suke cewa rabbana rabbana rabbana, ƙarshe sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fastajabna lahu, sai muka karɓa masu. Kenan wannan sunaye da waɗannan sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala sifofi ne masu girma, wanda ya dace kowane bawa musulmi ya karance su, ya san ma'anoninsu, ya zamana su ne a bakin shi duk lokacin da ya tashi ambata Allah, duk lokacin da ya tashi yin wata magana ya zama su ne suke wuta a bakin shi. Kaɗan ba da jimawa mun ga hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi kyawun magana a wajen Allah shi ne ka ce alhamdulillahi rabbil alamin. Idan ko mutum ce alhamdulillahi rabbil alamin cikin waɗannan sunayen ya sanyo guda biyu, in ya ƙara da Ar-Rahman Ar-Rahim ya sanyo su duka guda uku. Shi yasa ita sifar rahma, sifar rahma da lalle na Qur'ani da Sunna suna nuna cewa sifar rahma ta kashi-kashi biyu. Akwai sifa wadda sifa ce da Allah a cikin zatin shi ne take, ba wai abinda ya halitta ba ne, an da an sa ta ne a cikin zatin shi, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Ar-Rahman Ar-Rahim, kenan ya sifanta kanshi da mai rahma mai jin kai. Wannan sifar shi ce wadda ya sifanta da shi Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa malamai suke cewa a wani waje Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in ya sha yarhamku, in ya ga dama yayi muku jin kai, saboda siffar shi ce shi ke rike da ita tana ga hannun shi, lokacin da ya ga dama sai yayi muku jin kai, lokacin da ya ga dama kuma sai ya ki muku. Suka ce ita kuma rahama gura ita ce wadda ake danganta ta ga Allah, saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce ta, shi ya halicci wannan rahama, shi yasa ake danganta ta gare shi. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fanzur ila asari rahmatillah, kadiba alamomi na rahama Ubangiji. Mun gani a baya da za mu dibi iska, mu dibi ruwan sama, mu dibi rana wanda da take fitowa, da yanayi zayi da sanyi da dare, dukansu alamomi ne na rahama Ubangijin shi. A wani waje Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ammal ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, lalle wa'anda wasu suka tashi ranar kiyama wasokin su sun yi haske saboda imani, sun tashi da imani, to a cikin rahama Allah za su shiga a cikin aljanna wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta, a ciki ne za su shiga, za su dawwama har abada a ciki. Haka kuma hadisi ya tabbata hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin hadisin manzo Allah yana cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah khalaqa ar-rahma yawma khalaqaha, Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci rahama radda ya halicce ta guda dari mi'atu rahma fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina rahma, sai ya rike a wurin shi rahama 99 وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة سيتورو أتكن بايوش رحمة ودى تجبودة كينا دي أبن دمجي غني نرحمة نجين كي نتوسي ينزونا منا تكي الله يكي أيدا زا أتكي كيوتا زاكو قدقا مو wani bai ma sani ba lokacin da zai zahura ya goga da kuma saboda ni cikin rahama ce da jinkai wanda Allah subhanahu wataala ya dai dan mam muke da cikin zuciya wannan rahama da guda ita ce aka raba baki ɗaya kalli yanda kaza take bude yikenta dan ta shiga cikin ana ruwa ko kuma take tono ta tona ma danta ya zo ya tattake abinci ya ci kalli yanda uwaye suke jinkan ɗiyansu to duka waɗannan rahama da ma wanda ba mu gaiba baki ɗaya cikin rahama ɗaya ce wanda Allah subhanahu wataala ya sauko a ƙasa sauran rahama guda 199 suna can a wurin shi subhanahu wataala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaba da ce mu dan haka da kafiri ya san abin da ke wajen Allah na rahama da ba zai yake kauna da shiga kauna ba da kafiri ya san abin da ke wajen Allah na rahama da jin kai da tausayin bayin shi da ba zai yake kauna da shiga wuta ba kuma haka da mumuni ya san abin da Allah subhanahu wataala ya aje yayi tanadi na azaba shi ma da ba zai saka taka ba da ba zai samu aminci ba yace ba zai shiga wuta ba da haka Allah subhanahu wataala a wurare da yawa zaka gani yana tarhibu wa tarhib yana tsoratarwa kuma yana kwadaitarwa Allah subhanahu wataala a wajaje mai masu yawa zai dinga nuna mu cewa yana da azaba wanda take mai tsanani nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim aw huwa al-azabul shadid ka gaya ma bari na cewa nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim cewa lalle ni mai gafara zunubai ne kuma mai jinkai amma kuma suka sanar da su ya kama manzo Allah cewa azaba ta tana nan nayi tanadin ta azaba ce mai radadi mai zahi a wurare da yawa a cikin alqur'ani zamu ji inda Allah subhanahu wataala yana nuna mu cewa lalle azaba shi mai radadi ce kuma yana nuna mu cewa lalle rahama shi tana da wadi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kawuni ya san abin da ke nan ke da kai wajen Allah na ni'ima da ba zai yake kauna da shiga aljanna ba da sai ya yi shi ma yana iya shiga aljanna kuma haka mumini da zai san abin da ke da kai wajen Allah na azaba shi ma da ba zai lamunta ba yace ka aljannan nan za mu shige ta ba za mu shiga ta ba dan haka dole zai yi ta aiki saboda ya san akwai azaba da haka Allah subhanahu wataala yakan yawa gama yake yawan gama azaba da kuma rahama shi subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya cigaba da cewa maliki yawmiddin Allah subhanahu wataala ya ware da ar-rahmanur rahim kayan yazo maliki yawmiddin saboda ya nuna mu cewa rahamar shi ta gabata wucin shi Allah subhanahu wataala ba wai so yake yi mu azaba ba kamar yanda muka gani Allah subhanahu wataala yana jinkamu yana san mu da rahamar shi a wani wajen yake cewa ma yaku Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum idan kuka gode mai kuka yi imani da shi kuka yi abin da ya umarce ku da shi mi zai yi da azaba mi Allah subhanahu wataala zai samu idan ya azabtar da bayin shi dan haka suka ce shi yasa Allah subhanahu wataala ya ware da ar-rahmanur rahim kayin yazo maliki yawmiddin wasu malamai suka ce kamar addu'a ce bawa zai yi addu'a ce saboda zai zo bayan maliki yawmiddin addu'a ce ihdinas sirata almustaqim shi yasa Allah subhanahu wataala ya ware kamar yana koya mu ne in mun tashi roƙon shi addu'a yanda zamu ware ne ya ware da gode mu kan shi dan mu ma mun tashi mu yabe shi kuma mu gode mishi sannan ya ware da ar-rahmanur rahim yake nuna shi mai sukobi ne wanda suke yana da rahama kuma yana da jinkai sai zo da maliki yawmiddin hayyau bawa in yana addu'a ko yana karanta wannan sura yana ƙara mayya da Allah ne yana ƙara girmama Allah ne yana ƙara danganta Allah da abun da ya tabbata a gare shi wanda nashi shi yasa Allah subhanahu wataala ya ware da ar-rahmanur rahim dan mu san cewa rahama Allah ta riga wajen shi saboda da yace maliki yawmiddin ya kawo yawmiddin wanda ita ce ranar sakamako ranar da kowa zai tsinci abin da ya girba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin wani hadisi muttafaqu alaihi hadisi bukhari da muslim hadisin abi huraira yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah cika da amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi yana cewa lamma qada Allahu al-khalqa kataba kitaban fa huwa indahu fawqa arshi lokacin da Allah subhanahu wataala ya gama yin halitta baki dai sai ya rubuta wani littafi wanda littafin yana can a wurin shi sama a arshin shi ya rubuta a cikin wannan littafi inna rahmati sabaqat ghadabi lalle rahmata ta riga yushi na shi yasa zamu ga inda zamu karanta labarin annabawan da suka zo da yanda ya kasance tsakaninsu da mutanensu za ku gani Allah subhanahu wataala yana yi talalla cikin su da su yi haƙuri su yi haƙuri su ci gaba da kiran bayansu da Allah ya ga dama kai tsaye kuna yi ma annabin shi abin da bai so ba kai tsaye sai ya saukar da azaba amma Allah subhanahu wataala bai yin haka nan saboda yana da rahama yana da jin kai shi yasa saboda kuma rahama shi ta riga yushin shi za ka gani duk abin da Allah yanzu Allah subhanahu wataala da ya ana musu haƙuri yake cewa ka mun saba mushi kuma ya samu zunubai wasu hukuba wanda duk me yin wannan zunuba Allah subhanahu wataala ya mai tana da hukubobi ga sunan barjal amma Allah subhanahu wataala sai ka gani ana yi mushi balle wa ga al'ummata yanzu wasu abubuwan da wasu al'umma suka yi aka hallaka su duka mun tattara su muna yi mutanen annabi sun yi shirka da Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya hallakar da su mutanen annabi Lut sun kasance ɗan luwaɗi ne Allah subhanahu wataala ya halaka su baki dai saboda wannan luwaɗi da sauransu duka zaka gani suna yin maslaika ne wanda mu yanzu da zaka ji ba cikin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan wannan abubuwa an tattaro su a rayi ana shirka ana bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba har yanzu a duniyarka haka kuma ana luwaɗi ana zinace duk wani abu da Allah ya hana yasa yake sa rushin shi ana yin shi a cikin al'umma amma Allah subhanahu wataala ya riga ya yi ma annabin shi alƙawari cewa ba zai halaka mu baki ɗaya irin yadda ya halaka wasu annabawa duk wannan yana cikin rahama Allah subhanahu wataala kuma duk yana cikin abin da ke nan lalle rahama Allah ta riga ya yi shi yace maliki da mulki mai mulkin ranar sakamako ko kuma mamallakin ranar sakamako irin yadda aka saba fassarawa da harshen Hausa wa malik shi kuma an ce malik an cirato shi ne a cikin harshen Larabci da an ce malik to an ciro shi ne daga cikin mulki Allah subhanahu wataala yana cewa inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurjaun cikakken mulki kenan bayan Allah subhanahu wataala ya ce su za su gaji kasa da duk abin da ke cikinta kuma dukkan auransu za su koma kenan wannan ke nuna cikakken mulki na Allah subhanahu wataala a wani waje Allah subhanahu wataala ke cewa kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ai mai mulkin mutane wanda shine yake mallake da su a wani waje yake cewa kul qawlul haqq wa lahu mulk ai magana Allah subhanahu wataala gaskiya ce kuma shine yake da mulki a wani waje yake al mulku yawma idhnil haqq wa rahman wa kana yawman al kafirin asira a wani wajen zaka ji ya ce liman al mulku yawm lillahi wahidul qahhar dukkanin waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa mulki cikakken mulki ko mulki na hakika mulki ne na Allah subhanahu wataala babu wani mulki wanda ya kai a gama shi ko a kwatanta shi da Allah subhanahu wataala duk da zamu samu a wani waje Allah subhanahu wataala ya kira wasu a cikin bayin shi da cewa masu mulki malamai suka ce wannan ba wai hakikanin mulki ne gare su ba a'a kawai an ara musu sunan ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa qala lahum nabiyyu inna allaha qad ba'atha rabbakum talut malika ai Allah subhanahu wataala ya turo talut ya zama mai mulki a cikin a wani waje yake cewa wa kana wara'ahum malik ai bayan su akwai ko tare da su akwai wani sarki Allah subhanahu wataala ya arwa ga kalma ana ambata wasu daga cikin bayin shi da wannan suna amma a wani hadisin Allah subhanahu wataala yana cewa ai a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mithlul mamluki ala al-usra kamar wanda shine aka bashi ikon tayyar da lamurra na iyalin shi, wannan shi ma mulki ne Allah subhanahu wataala ya dan mashi, amma mulki cikakke, mulki na hakika, babu mai shi sai Allah subhanahu wataala, maliki yawmiddin, mamallakin ranar sakamako, ai wanda ke da cikakken yin yanda ya ga dama, sarrafa mulkin shi yayi abinda ya ga dama, ya hana wanda ya ga dama, ya ba wanda ya ga dama, ya je wa wanda ya saba mashi wuta, ya je wa wanda ya saba wanda ya je wa wanda ya saba mashi wuta, ya kai wanda ya yi mai biyayya aljanna, babu wanda zai ce mashi dan me kai, kaga ko babu cikakken mulkin da ya kai wannan mulkin. Nan za mu tsaya mu dan buga misali da mulkin da muke yi yanzu, da mulkin da ake yi nan wanda yana ba mutane sosai sha'awa. Zaka gani kowa bai ki ba a ce yau shine president ɗin Niger, kowa bai ki ba a ce yau shine sarkin maradi, saboda a dinga kada mishi jiniya, a dinga mai wada, ya dinga samun kuɗi, ya dinga samun rayuwa mai daɗi. Amma da za ku tambayi masu mulki, ka a kai ga president, da za a tambayi mai unguwa kadai, wai yana da incin yin yanda ya ga dama a wannan dan mulkin da yake, zai baka amsa in ya tashi gaya ma gaskiya cewa bai da wannan incin, saboda akwai abun da in yayi shi ma za a kai shi wata kotu a hukunta shi. Tun daga mai unguwa har ka zo mayor, har ka zo dipte, ka zo governor, har ka kai ga president, yau shugaban kasa da zai so yayi duk abun da ya ga dama a cikin wannan mulkin, da sai ka yi an wara, a'a ba haka ake yi ba, ai bai biyan dasturi, bai biyan constitution da aka tsara, abin da aka tsara don a yi mulki bai bin shi. To kenan kun gani wannan mulkin ba cikakke ba ne, saboda ba ka da incin abin da za ka dama. Yau Niger ba ana tono mai ba, ana samun zinariya, ana samun kuɗaɗe na shiga da ake amsa. Shugaban ƙasar Niger yana da incin ɗaukar wa'annan kuɗin duka ya yi abin da ya ga dama da su, bai da wannan incin. Da za ku tambaye su, ko kuma da za ku karanta yadda tsarin mulkin su yake, za ku gani ko ni an tsara shi ne ga yadda zai yi, shi ba komai ba ne, zaune yake bisa kujera, kawai aiki ne yake ya ga an tayar an gudanar da wannan lamurran yadda ya kamata. Dole abin da ya shigo za a kai wata minister, dole abin da ya shigo kowace minister sai an rarraba an bata nata. Allah subhanahu wa ta'ala dan ya gwada mu cikin mulkin shi da cewa ko kaɗan wanga mulkin da ake yawo da shi nan bai taka kara ya karya ba, idan aka gama aka gwama shi da mulkin Allah subhanahu wa ta'ala, sai yake ba mu labarin Annabi Sulaiman, yake cewa wa qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahlin min ba'di, yace ya Allah ina roƙonka ya Allah ka gafarta mini kuma ka yi mini kyauta ta mulki wanda wannan mulkin bai yiwuwa bayana wani ya same shi. Haka Annabi Sulaiman ya yi addu'a ya roki Allah subhanahu wataala ya bashi wannan mulki. Allah subhanahu wataala sai ya ce mun wasakkarna lahu riha tajri bi amrihi ruka'an haythu asab, kama Allah subhanahu wataala bai matsa ba bata lokaci, ko kuma bai tsaba cewa fastajabna lahu, mun karba mushi wannan addu'a, kawai sai aka ci gaba da bamu labarin har an bayan mulkin, har an ware ga wasu abubuwa da aka ware yi mushi cikin wannan mulkin. Allah ya ce fasakkarna lahu riha, yana daga cikin mulkin da aka ba Annabi Sulaiman, Allah subhanahu wataala ya sakkara mushi, ya sa iska wanga da kuke gani ta kasance a gare shi ruka'an mai sauki haisu asab, duk inda yake so Annabi Sulaiman in ya tashi tayya kawai iska zai hau, ya hauta ya tai tajri bi amri, da al'amarin shi ya ce mata daga nan kai ne Makka, kai shi zata kai ne yamai, kai shi zata gaya mun wani mai mulki ne ke hawan iska yanzu yana tayya na dawo, babu shi. In yau president duk matsalar da aka samu yana so ya sauka maraɗi, ya zo da wuri sai ya zo sai ya minti 45, ya zo da wuri kenan sai ya yi minti 45. Amma Sulaiman Allah subhanahu wataala dan ya nuna mun mulkin shi ko kadan bai da alaka da mulkin da muke yi nan, sai ya ɗanɗanma wasu daga cikin bayin shi wani mulkin da har yanzu ba a taɓa yi ba, tunda Sulaiman ya wuce har yanzu ba a taɓa yi ba, kuma ba za a taɓa yi mai mulkin da ya samu irin wannan mulkin ba. Hai su asab duk inda yake so wannan iskar take tayya da shi. Allah subhanahu wataala ya ci gaba da tunga mu washayatina kullu bannain wa ghawwas, Allah subhanahu wa ta'ala ya sakkare mashi aljannu shaytanu wa'anda suke yi mashi kowane irin gini yake so wa ghawwas wa'anda suke kusawa cikin teku suke kusawa cikin ruwa su dinga ebo mashi zinariya da lukuti yau kuma aka ce ana so a yi matakin zinariya ne ana so a yi izin wanda za a dinga rubutu zinariya ana yi a yi shekara ɗaya ko shekara biyu ana gina izin ɗin ba wai a ware aikin ba gina izinin kana ana yi shekara ɗaya da kana yi haka tono mai amma shi annabi Sulaiman Allah subhanahu wataala dan ya gwada mun karfin mulkin shi sai Allah subhanahu wataala ya sakkare mashi aljannu wanda dinin da yake so yanzu da an ce za a yi wani mamukin gini a cikin gari za ka sai an samu yan gida masu gida a ba su dele su ce shekara biyu da ni sai an ta negose a samu su yi shi da gaugawa amma shi Allah ya yi sakkare mai aljannu suna da kowane gini yake so kuma ya sakkare mai wa'anda ke kutsawa cikin ƙasa su dinga kwaso mishi su lu'ulu'u da zinari dukkan wani abu da yake so na duniya wannan aljannin suna shiga su kwaso mishi shi yasa lokacin da al-hudud ya kawo mishi labari na cewa ya gano wata mata a wata ƙasa ana yi mata bauta ana bau suna yin sujada ga wani abu wanda ba Allah ba dan annabi Sulaiman ne gwada mata yana da ƙarfin mulki Allah subhanahu wataala ya dan mishi daga cikin mulkin shi mi yace da aika mata su zo musulmi su zo wurin shi musulmi ko kuma ya je musu da ƙarfin shi na mulki kayi su zo dan ya nuna mata mulki sai ya ce ma cikin nage waye da shi wa zai kawo mishi gadanta a yau babu mai mulkin da zai so a dauko mai wani abu daga wata ƙasa a kawo mai a gaban shi ya ce cikin kyautawa idanu yake san shi ko kuma ya ce kayin ya tashi yana zaune ya ce kayin in tashi daga nan nake sa a kawo mun wannan abu amma annabi Sulaiman cikin mutanen shi wadawan shi dake gewe da shi wani aljani ya ce ni zan zo ma da shi kayin ka tashi daga nan inda kake zaune saboda Allah subhanahu wataala ya sakkare mai aljannu duk tauri ga aljannu annabi Sulaiman yana umurtar su su yi kuma yana hana su su hannu yanda ka san sarki da dogarar shi yanda ka san shugaban kasa ko wani mai mulki tare da ikon shi yana cewa su kawo ka sayo cam da kai ba wani abu zuwa za su saka maka kowane ne ke komai girman ka to haka Allah subhanahu wataala ya sakkara ma Sulaiman aljannu kai tsaye wani bawan Allah ne kenan shi kuma Allah ya baya ilimi wanda yayi ilimin shi shi kuma yayi gaugawa aljannu saboda shi addu'a ce zai yi Allah subhanahu wataala ya ce kun fa yaku kawai garin ya kasance a nan ya ce ma annabi Sulaiman ni zan zo ma da wanga gadan kayin ka tabta idanu annabi Sulaiman na tabta idanu ya ga gadan a gaban shi wannan yana daga cikin alamomin cewa Allah subhanahu wataala yana da mulki wanda yake babbara mulkin da Allah subhanahu wataala bai yi wa ma a gama shi da wani wanga wanda ya kaɗan ne daga cikin bayi ya ɗan ma wani bawa daga cikin bayi shi ya ce wa shayatina wa ghawwas ya ce wa akarina muqarrabina fil asfal ƙarshe ne Allah ya ce mishi kan mu tsawaita ya ce haza ata'una fannu aw amsik bi ghairi hisab ƙarshen mulki kenan a ce wanga kyautar mu ce ka ɗauka ka yi yanda ka ga dama da ita ka bada ko ka riƙe babu wani sakamako da za a yi yau da za mu ɗauki masu mulkin mu kowa ko kowanne yake in ya tashi sauka ya kawo yaron shi ko ya kawo wanda sun yi yarjejeniya ba zai bincike shi ba saboda me saboda in ya bincike shi ana iya bincike shi kuma in ya bincike shi ya san menene za a kama shi a ce ya ci kuɗin mutane ko za a kama shi a ce ya tarra mulki ba daidai ba amma Allah subhanahu wataala yake ce ma Sulaiman haza ata'una ai wannan kaɗan ne daga cikin mulkin mu da muka baka famu kai yanda ka ga dama da shi annabi Sulaiman ka ture wanda ka ga dama inda kake so kuma ka bada yanda ka ga dama kuma in ka ga dama ma ka rike ka bada kai duk yanda ka ga dama ƙarshe Allah ya ce bi ghairi hisab ba za a tambaye ka ba yau in aka samu mai mulki wanda yake azzalimi yana yin zaluntar mu ya ki yin abin da Allah subhanahu wataala ya ce ko kuma ya kwashe kuɗin ya ciyar da kanshi da iyalin shi da nage waye da shi amma akwai mu akwai hisabi saboda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mu cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi dukan kuma kiyaya ne kuma dukanku za a tambaye ku akan kiyan da Allah subhanahu wataala ya bawo kenan kuma nan ya ya tsira daga hisabi a nan duniya babu wanda ya isa yayi karin da yayi karin doka babu wanda ya isa ya bai akai shi justice mai shari'a amma ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai tambaye shi shi kuma Sulaiman Allah ce mushi yayi da zairi sa yayi biyan da ga dama babu wani sakamako da za a yi mishi cikin mulki kenan a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min ardi yastaqim lahu ra'iyya fa yamutu yawma yamutu wa huwa bashir li ra'iyyatihi illa kana min ahli an-nar a cikin wadar ba cikin wadar waye ne cewa illa arqalahu lahu an-nar babu wani mai mulki da Allah subhanahu mulki karami ko babba kakka ji ana ta mulki mulki kai dibin sai wanda ke da wani furejiran ko wani mulki kai ma a cikin gidanka mai mulki amma aikatarka mushallakon ne kai diriktar ne kai mai mulki a likita ne kai daktar ne kai na likita ko kuma kai ne dijiyar likita kai ma mai mulki ne a nan wuri a shagonka kana da yara ƙananan ƙarƙashinka suna kama ma aiki kai ma mai mulki ne nan manzo Allah ya ce duk wanda bawa wanda Allah subhanahu wataala ya bashi mulkin wani mulki kaɗan na al'ummar shi sai ya mutu ranar da zai mutu yana cutar wannan al'ummai bai hidda haƙƙin Allah a kansu yana yin alhusu yana bari ya san wadda takardar in ya sa mata hannu ba ta gyara mutanen shi amma kawai saboda wani abu nashi saboda wani intere nashi saboda wata matsala shi kawai sai ya sa mata hannu ta wuce ya san wadda takardar in ya sa mata hannu ta saba ma addinin da al'ummar shi suke yi amma saboda maslahar siyasar shi ko saboda ya tsaya bisa kujerar shi ta mulki kawai sai ya sa mata hannu da wuce ko kuma ya san ba gaskiya ba ne ya sa mata takardar hannu amma saboda wani abu sai ya sa mata hannu ko a baya cin hanci ko a baya rashawa da sauransu dai yanda yanzu ake yi ta yi muna gani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mutu yawma yamutu ya mutu yana a haka nan bai tuba ba tuba a irin wanga zalincin shine ya maido dukkan haƙƙin da ya ci kinna ya istighfari Allah subhanahu wataala ya yayi mishi amma baka cutan mutane ba Allah subhanahu wataala bai baka mulki kai yanda ka ga dama ka ci abin da ka ga dama in haƙƙoƙin mutane suka zo sai ka zaɓi wanda ka ga dama ka ba ba adalci ba gobe ka taka wanda ka ga dama lokacin da ka ga dama kuma ka ce kawai kai tsaye ka koma masallaci ka dinga jan tafsi ka ce Allah subhanahu wataala zai gafarta a wannan haƙƙoƙin sai an maida su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mu a wani hadisi cewa la tu'addunna al-mulka ila ahliha yawm al-qiyamah za a maida haƙƙoƙi a wurin ma'abutanta ranar tashin kiyama har sai an zo ga akuya wanda take mai kawo da tattunni akuya mara kawo sai an hinda mata haƙƙinta sai an maida ta akuyar mai kawo a cire mata kawowacce a sa mata kawota ta firme ta ita ma ƙarshe Allah subhanahu wataala sai maida su a saba kiyama kenan manzo Allah ya ce ya mutu yawma yamutu wa bashir li ra'iyyatihi yana mai cin amanar ra'iyyar shi al'ummar shi wanda yake jagorantaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa kana min ahlinna sai ya kasance cikin ƴan wuta a cikin wata ruwa ya ce illa arqalahu Allahu na sai Allah subhanahu wataala ya durmiyar da shi a cikin wuta wannan mulki na duniya kenan mulkin da ke da muke gani yanzu na takwaɗe shi yasa Allah subhanahu wataala da idan ya tashi gwada mu mulkin shi ko kadan bai gamuwa ba amma gama shi da wanga mulkin sai ya dauki wani dan mulki ya ba bawo shi Sulaiman alaihi salam wanda bai zai taba ba wani irin shi ba har duniya ta nan karshe da ya zanu ni'imomi da yayi yake cewa duka Sulaiman ya saka ramu shi aljannu da duwatsu da komi gidaje ma gini ma aljannu ke ma annabi Sulaiman da sauransu wanda babu wani mai ginin mu babu wani mai karhi a yanzu da ya kai karhin ya ce ba mutane bake mai gini mutane ne za a sa ko kuma mashin wanda mutane ke tuka su amma annabi Sulaiman duka waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya sakare mashi karshe ya ce a kawuna famu na wasu kudirinsa ka rike ka bada babu wanda zai tambaye ka dami ba ka bada ba wanda zai tambaye ka dami ka mutu in kai kyauta ka bada in duka dukiya ka dauka ka ba mutum guda a yau ma babu a nan ma babu wanda zai ce ma dami ka bada
dan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa maliki yawmiddin kuma ban kai karanta da fassara yawmiddin ba lokacin da yayi dan Allah ya kai mu gobe subhanahu wa ta'ala zamu tashi da Allah subhanahu wa ta'ala zamu dawo kan maliki yawmiddin amma zamu tashi a daidai yawmiddin zamu yi me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya danganta kanshi da mulkin ranar karshe dan ne saboda anan ne gobe zamu yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda anan ne mulkin Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana saboda yanzu gayi ne ake a cikin tattawai da sauransu amma a ranar gobe kiyama nan ne zamu gani tabbas Allah subhanahu wa ta'ala shine mai mulki tunda anan ne zanzo da yanda ya halice mu walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra zamu kuzo mun dai yanda muka halice ku ku kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai tada bayan shi baki dai za su zo mishi a tsirara ba takalma babu kaciya aka kowa zai zo a waya Allah subhanahu wataala idan Allah ya kai mu gobe insha Allah zamu ji fasara yawmiddin da kuma abin da ya shaye abin da muka karanta na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kuma ko dukkan harshe Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah so wannan sa'a da muke ciki wannan lokaci na juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga bayan asar zuwa wadwar rana akwai wata sa'a akwai wani lokaci duk wanda yayi addu'a ya roki Allah yadda ce da wannan lokacin Allah subhanahu wataala zai karba mishi balle mun hada sababin karba addu'a guda biyu a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa duk mai azumi tun da ya kama bakin shi tun sallar asuba har wadwar rana mutane muna yin kuskure sai mu dinga ganin sai lokacin wadwar rana ne za mu yi addu'a a'a lokacin da kake azumi duk lokacin da kake azumi lokaci ne da kana da damar kai addu'a Allah subhanahu wataala zai karba ma da hadisi tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka mun hada wannan falalar guda biyu ga mu yanzu maraicen juma'a wanda akwai sa'a ta ijaba wanda Allah ke karba addu'a ga mu kuma dukkan mu muna da azumi dan haka sai mun daga hannu sai mu roki Allah subhanahu wataala ya rufa mana asiri Allah subhanahu wataala ya ba mu abin kyakkyawa a cikin duniya kuma ya ba mu abin kyakkyawa a lahira kuma ya kare mu da shiga wuta Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar Allahumma aslih lana dinana wal akhirata واصل لنا الدنيا التي فيها معاشنا واصل لنا الاخره التي اليها معادنا اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا في كل شر اللهم اجعل كل بلاء فليته لنا خيرا اللهم اهدنا ولا تهدنا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا ربنا اننا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولابائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأعمامنا ولأماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولزوجاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم بسط لنا من خيراتك وبركاتك اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت اللهم بسط لنا من خيراتك وبركاتك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم ارزقنا بغير حساب اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم إننا ضعفاء اللهم إننا فقراء مساكين محتاجين إليك اللهم أغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وسبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.